komin kankantar wannan abin na dukiya, Allah ya ce fa huwa yukhlifu, Allah shine zai maye muku wannan abin, Allah shine zai dawo muku da wannan abin, Allah shine zai rubanya muku wannan abin. Allah ya ce kuma duk abin da domin Allah shine mafi alkhairin masu azurtawa. Kenan idan dan adam ya dauki wani abu daga cikin dukiyarsa ya bawa Allah, ma'ana ya aje wannan abun saboda Allah, wani jinsi na mutane suna amfanuwa da wannan abin, da izinin Allah, Allah zai dawo masa da linkin balinkin abin da ya bayar, sannan Allah madaukakin sarki zai mai kyakkyawan sakamako. Hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, maza Allah yake cewa har abada sadaka bata tauye dukiya. Ma'ana duk lokacin da zaka dauka ka bayar, to Allah zai sa albarka, Allah zai dawo maka da wannan abin. Shi yasa kamar yanda hadisi ya tabbata, wanda al-Imam al-Bazzar ya fita a cikin Musnad shi, maza Allah yake cewa idza mata ibnu adam, cewa idan dan adam ya mutu, in qata amaluhu, dukkanin ayyukansa ya yanke gaba daya, illa min salas, sai daya daga cikin abubuwa guda uku. Abu na farko shine, ma'ana abu na farko shine danka wanda ka bari, ma'ana waladun salih alladhi yad'u lahu, da wanda zai dinga maka addu'a bayan ka koma ga Allah. Abu na biyu kuma shine akwai sadaqatun jariya, ita ce sadaka mai gudana, wani abu da mutum zai dauka ya bari saboda Allah a dinga amfanuwa da wannan abin, wannan hattashin alkiyama za a dinga kai masa lada. Sadaka kala biyu ce, akwai sadakar da zaka dauka ka bayar wanda ka ba ya karar da abun nan take, akwai sadakar da zaka dauka ka bayar ya zama abin da ka bayar yana nan ba na kowa bane, sannan wani abu yana fita karkashin wannan abin da ka bayar din, ko mutane suna amfanuwa da wannan abin da ka bayar, wannan ita ake kira sadaka jariya, wadda tafi waccan sadaka falala. Shi yasa dan adam a rayuwa kayi kokari ka bar wani abu a wannan duniya da muke ciki, domin in ka koma ga Allah ka samu abin da zai je maka na lada har tashin alkiyama. Idan muka kalli al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-Imam an-Nawawi bai fi shekara 40 da huda duniya ba, wanda an haife shekara ta 676, yau kusan shekara ta 760 da wani abu da rasuwa, amma bai bar duniya ba sai da ya bar wa kansa wani abu, wanda yau shekara ta 700 da rasuwa amma ya bar wani abu, wannan abin da ya bari duk duniya, duk inda musulmi yake a duniya ba inda zaka je ka samu a matukar akwai musulmi a wannan gurin, babu littafin Imam an-Nawawi a wannan gurin a duk duniya gaba daya. Ma'ana duk inda ka zai za a duniya sai ka samu littafin Imam an-Nawawi, matukar akwai musulmi a wannan gurin. Wannan littafi ya rubuta shi yau shekara 760 da wani abu, shine Riyadus Salihin da 40 hadith, gashi har yanzu ana karantawa kuma ba a san lokacin da za a daina karanta shi ba. Shekara 760 da wani abu yana kabari amma ana kai masa lada, to haka abu zai tafi tashin alkiyama. Shi yasa Jabir dan Abdullahi, Allah ya kare da gare shi, yake cewa ni ban san wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke da dama, wanda suke da iko ba tare da sun yi wakafi kafin su bar duniya ba. Mana babu wani daga cikin sahabbai wanda zaka samu wanda bai wakafi ba. Misali Abdullahi dan Umar, Allah ya kare da gare shi, kamar yanda Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi, Abdullahi dan Umar yake cewa wata rana Umar dan Khattab, Allah ya kare da gare shi, mahaifinsa ne, yazo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, ya rasulullah, ina da wani makekan fili a Khaibar. Manzon Allah, nazo dan ka bani shawara ko kuma ka umarce ni ko ka bani izini, me ya kamata nayi da wannan filin na wani Khaibar? Sai manzon Allah yace, to in ka so ka rike shi, ma'ana ka tsara asalin ka bashi a matsayin sadaka, ma'ana ka bashi fi sabilillah, al'umman musulmi su dinga amfanuwa da wannan filin naka, ma'ana ka je ka sanya shi ga talakawa, ga baki, ga matafiya, ga marayu da makamantansu. Yace wannan shine abin da zaka yi. Manzo Allah yace, to ka san wannan filin, babu wata dukiya ta mai tsada mai daraja wadda tafi tsada fiye da wannan filin nawa. Saboda haka wannan filin, ya rasulullah, na ajje shi saboda Allah, na ba wa Allah shi, a ci gaba da taimakawa addini da wannan filin, ma'ana al'umma su dinga ma'ana biyan bukatun ta hanyar wannan filin. Wannan ya nuna maka kenan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fahimci sirrin barin wata dukiya saboda Allah, dan al'umma su dinga amfani da wannan dukiya din saboda koda sun koma ga Allah a dinga kai musu wannan lada. Haka Uthman dan Affan, Allah ya kare da gare shi, lokacin da khawarijawa suka zagaye gidansa suna kokarin za su kashe shi, kamar yadda al-Imam at-Tirmidhi ya fitar da hadisi, da suka zagaye shi ya rasa yanda zai yi, ya fito yana gaya musu waɗansu kalmomi, ya bude baki ya ce da su, shin ba ku san cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga Makka zuwa Madina, ba ku san cewa a lokacin Madina babu wani ruwa mai daɗi da musulmi suke sha sai ruwan rijiyar Ruma ba? Suka ce mun sani. Ya ce to dan me yau za ku hana ni nema in fita in sha wannan ruwan? Suka ce eh mun hana ka ba za ka sha ba. Ya ce ba ku san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kuwa ya ce waye zai sai wannan rijiya? Allah madaukakin sarki ya mai sakayya da gidan aljanna, ya ce ba ni na fito da kuɗi na sai wannan rijiya ba? Suka ce kai ne, amma duk da haka sai mun kashe ka. Yace kun manta cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka zuwa Madina ya zo ya gina masallaci, ana nan musulmi suka yawa a garin Madina, aka waye gari masallaci yayi kunci baya isar musulmi, manzon Allah ya fito yayye kuwa yace masallacin mu ya matse, wane ne wanda zai sai fili a garin Madina a ƙara fadada masallaci? Allah madaukakin sarki ya mai sakayya da gidan aljanna. Sayyidina Uthman ya ce ba ku san cewa ni ne wanda na sai filin nan ba? Suka ce mun sani, amma duk da haka sai mun kashe ka. Ya ce to in har kun san cewa ni ne na sai wannan filin wanda Allah ya mun alkawari da gidan aljanna, to dan me za ku hana ni in shiga wannan masallaci yau in yi sallah in ci gaba da walwala? Suka ce eh mun sani, amma duk da haka sai mun kashe ka. Ya ce ba ni bane, daga baya ba ni bane wanda manzon Allah ya ce da ni. Daga lokacin da Sayyidina Uthman ya sai wannan rijiya, manzon Allah ya ce da shi duk abinda Sayyidina Uthman zai aikata har tashin alkiyama ba abinda zai cutar da shi Sayyidina Uthman kamar dan aljanna ne. Suka ce duk da haka sai mun kashe ka. Karshe suka haura suka caka masa wuka suka kashe shi. Wannan ya nuna mana yanda sahabbai suke daukar wakati da muhimmanci a rayuwarsu. Shi yasa a matsayinka na musulmi duk abinda Allah madaukakin sarki ya baka na dukiya, ki kokari ka ware wani abu ka barwa Allah, ka ce wannan dukiya na bada ita saboda Allah dan al'umma su dinga amfanuwa da wannan abin. Hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin da Imam al-Bukhari ya fitar da shi, hadisin Abu Talha al-Ansari. Abu Talha ɗaya ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma dan garin Madina ne. Asalinsa ba musulmi bane. Akwai wata mata da ake kiranta Ummu Sulaim, ita ce mahaifiyar Anas ibn Malik. Anas ibn Malik sunan babansa Malik, babansa ya rasu kafin ya musulunta. Sai Abu Talha ya zo gurin Ummu Sulaim, ita ma ƴar Madina ce, yana so ya aure ta. Sai ta ce a'a, ni ba zan aure ka ba. Yace menene matsala? Ta ce a'a, kai kafiri ne, inda zaka musulunta da sai in aure ka. Yace a'a, ni ba zan musulunta ba. Har ya tafi sai ta kira shi, sai ta ce kaga, ka zo ka miƙa wuya ka musulunta, domin irinka ba matar da za ta ganka ta ji ba ta ƙaunarka. Saboda haka ka zo ka musulunta, kuma na yadda kalmar shahadar da za ka faɗa ta musulunci ta zama ita ce sadakina. In ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah, to wannan shi ne ya zama sadakina. Shi yasa malamai suke mata take da maharu hal islam, matar da sadakinta ya zama musuluncin wani, ba duniya ba ne a gabanta, ya za a yi musulunci ya ci gaba. Nan take Abu Talha ya dawo ya gamsu, ya yadda ya yi kalmar shahada, ya shiga musulunci. To wannan shi ne Abu Talha. To yana da wata gona Bayruha, wata katuwar gona ce wadda duk garin Madina babu wata gona da ta kai wannan gonar tashi girma. Ga yawan jadinai, ga ruwa mai daɗi, ga kayan marmari a cikinta. Kana fitowa daga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, gonar tana ganin, tana kallon masallacin. Wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya fito daga cikin wannan masallaci yana shiga wannan gona, ya zauna ya sha inuwa ya huta, ya sha ruwan wannan gona, ya ci kayan marmari na wannan gona, sannan ya fita. Lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar da Al-Rama ya karanta mana dazu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, Abu Talha al-Ansari, Allah ya kare da gare shi, ya taso ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya Rasulullah, naja Allah ya saukar da wata aya cewa ba za mu taɓa samun biyayya ba har sai mun bayar da abin da muke so. Ya ce ya manzon Allah, ka san cewa ina da wata gona a Bayruha, kuma ka san wannan gona duk garin Madina babu gonar da ta kai wannan gona girma. babu gonar da take wannan gona da binai babu gonar da take wannan gona albarka manzon Allah yace na sani yace to wannan gona manzon Allah na dauko ta gaba daya na baka ita fi sabilillah fadaha haythu araka Allah yace na baya saboda Allah manzon Allah aje ai abin da ya dace da ita maza Allah ya ce lalle wannan dukiya ce mai albarka lalle wannan dukiya ce mai albarka kuma zaka samu riba wannan abin da ka bayar yace amma na dawo na karba amma na dawo maka da ita ka je ka sanya ta ta zama waqafi ga ainihin wato iyalan ga makusantanka da makamancin wannan ya karbi wannan gona ya je ya ajje ta ta zama waqafi ga makusanta to shi yasa yana da matukar muhimmanci mu yi kokari mu ware wani abu a cikin dukiya mu taimaka menene manufar shi wannan waqafi da ake yi din wallahi inda duk musulmin kasan nan gaba daya za a waye da waqafi wannan ya dauki gida yace wannan gida gashi nan fi sabilillah a zuba yan haya abinda ake samu na kudin haya a dinga ciyar da marayun unguwar wannan ya dauki mota yace ga mota nan fi sabilillah a dinga haya da ita abinda ake samu na kudin a dinga taimakawa yaran da ba su da abinda za su biya na kudin makaranta wannan ya gina rijiya yace wannan rijiya gata nan fi sabilillah a dinga shan ruwa wannan ya sai ainihin wato wannan ya bude shago yace duk abin da ake samu na dukiya na wannan shagon gashi nan a dinga taimakawa malamai masu da'awa wallahi da yanzu mun rage wa kanmu kaifin talauci a wannan kasa din to amma ba mu waye da waqafi ba sai kaga mutun ya tara dukiya mai dimbin yawa amma ya rasa yanda zai yi da ita mana bai san ya dauki wani abu daga ciki ya bayar ba domin duk abin da ya bayar Allah madaukakin sarki zai dawo masa da wannan abin da ya bayar din mu sani cewa saboda muhimmancin waqafi Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta waɗansu mala'iku guda biyu waɗannan mala'iku guda biyu Allah ya halicce su ya dora musu wani aiki na musamman mun san cewa mala'ikun Allah suna da yawa babu wanda ya san adadin mala'ikun Allah sai Allah kuma kowane mala'ika akwai abinda Allah madaukakin sarki yake wakilta masa yayi to su waɗannan mala'iku guda biyu abinda aka wakilta musu aikin su shine addu'a daya yana addu'a kyakkyawa daya yana addu'a mummuna daya kullun yana zagayawa duniya yana addu'a yana cewa Allahumma a'ti munfiqan khalafa daya kuma yana cewa Allahumma a'ti mumsikan talafa dan yana cewa ya Allah duk mai bayarwa ya Allah duk mai mikawa ya Allah duk mai taimakawa Allah ka mai masa dukiyarsa Allah ka sanya masa albarka a dukiyarsa Allah ka kara masa dukiyarsa linkin balinkin dan kuma yana cewa ya Allah duk mai rikewa mai hanawa Allah ka sanya mai asara ka sanya mai halaka a cikin ainihin wato dukiyarsa shi yasa a ƙarshe ƴan uwa waqafi ya rabu gida biyu kai kokari kai ɗaya daga cikin akwai alwaqfu dhurri akwai alwaqfu alkhairi ko dai ka bar wa iyalanka ko makusantanka ko ƴan uwanka wani abu wanda za ka dinga amfanuwa da wannan abun ko da bayan ka koma ga Allah ko kuma ka bar wa al'umma ko ka gina makaranta ko ka gina masallaci ko ka gina rijiya dan al'umma su dinga amfanuwa to alhamdulillah ga damar waqafi nan yanzu ta zo kungiyar izala za ta kafa jami'a a jahar Jigawa a garin Hadejia da izinin Allah to da ka kowa yayi kokari ya bada wani abu na waqafi dan a ga cewa wannan jami'a ta tabbata insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya tabbata mana da ita kuma Allah ya sa albarka a cikin ta Allah ya taimaki su a gabanin mu Allah ya sanya musu albarka wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته